Best lady Hajiya Aisha Bello
Kin zam togiwa
Matar mata walla ana ta yabanki
Hajiya Aisha yar baiwa
Uwar marayu ne war mata Mama na san ne da aiki Allah ya kara miki karamci
Best lady Hajiya Aisha Bello
Kin zam togiwa
Matar mata walla ana ta yabanki
Hajiya Aisha yar baiwa
Uwar marayu ne war mata Mama na san ne da aiki Allah ya kara miki karamci
maza abun faharan muna fada ba ma jin tsoro dan she be da fa'in muna sanye kan soyayyar sa ko dan za a kashe mu cikin salatin ne roko ina huka sama mam mi sha'awar ya ta daki mama tabbas ya yi mafarki Sanki ke ko a cikin mata ke shaga sabta da kwarewa ban girki ki homo ta hajiya in garin ki so ku ki hudo ki hasana aikin banda suna miki ta koma taki hasan farfas lady sakin zama mata kasa duka
Kamar zara